Ba me ka gano a ciki, amma mu ba mu gano a cikin mimiyar Maulana Shehu Tijjani ɗan mota, an kira Shehu Ibrahim Allah ba, ko kaɗan baya cikin abinda Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa. Daga ciki akwai shafi na biyu, ga baitin da ya fara kawowa. Kad ka fani hubbuhu dinan ila yaumil qiyami, sai ya ce san Shehu shine addini na zuwa ranar tashin kiyama, don haka wa nake yi wa addini shi a nufinsa. Shehu Tijjani yana wa Shehu addini kenan ko? To kuma wannan kaga ya kai tabbacin yana gwada ciwon kun ga larabcin da yake cewa fahimce shi sarai bai fahimta ba. Bai fahimta ba, saboda soyayya abin da yake yan uwa a gurguje, soyayya addini wani abu ne mai ƙarfin gaske. Mai ƙarfin gaske. Mai ƙarfin gaske, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama rututu ya nuna mumini ya so dan uwansa mumini. Dan haka in annabi ya ce mun in so dan uwana mumini, na so dan uwana mumini, wannan abin mai sunan shi addini. Shehu Tijjani ya so Shehu Ibrahim, a mazaunin Shehu Ibrahim na shehinsa wali kamili cikakke, in ya so shi me kenan? Addini ko ba addini bane? Da fadan annabi manzo Allah yana cewa almar'u ma man ahabba. Al-Imamu Shafi'i radiyallahu anhu yana cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a, yace ina son bayin Allah tare da cewa na san bana cikin su. Me yasa nake son su? La'alli an anala bihim shafa'a, saboda in samu ceto a wajen Allah da soyayyar da nake musu. Ceto akwai abin da zai kai mutum, wani abu ne zai ceci mutum ya sa shi aljanna? Addini. To wani abu ne kuma al-Imamu Shafi'i yace wannan abin ne zai sa ya cece shi? Soyayya. To shi kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, Shehu Tijjani yana son sa, ko ba haka bane? Dan haka so ya zama addini ko bai zama addini ba? Dan haka fassaran gatari da kai bai fassaru ba, dawo larabcin baka gane ba. Wannan shine abin da ake nufi a shafi na uku. Idan mun je shafi na uku, idan mun je shafi na uku, ya kawo wasu baituka: wa huwa kulli, wa huwa juz'i, wa salati, wa imami, wa huwa mali, wa kafani li shaykh bal al intiqami, wa huwa ramadani, wa idi, wa huwa hajjal fil harami, wal mu'allatil manasik, wa huwa tawhidul karami. Shehu ne gaba daya na, shehu ne bangare na, shehu ne sallah na, shehu ne imami, shehu wato shine limami na, shine abun ma'amumi, wato an san mamu dai. Wa huwa fazzi, shine ni kadai na, wa zakati, zakata ma shehu ne, wasiyami azumi na ma haka, ramadani, ramadana na, idi, haji. Sai yace waɗannan gaba daya an ce dukkan su ana yi wa Shehu Ibrahim. Ai na aka faɗa haka? A ina aka faɗa haka? A ina Shehu Tijjani yace waɗannan sallolin duka yana yi wa Shehu Ibrahim ne? Ya ce da Shehu Ibrahim sallah na. To anan zai ce, to in ba haka bane, ku me muke nufi? To muna da hanya biyu da malaman mu suka gaya mana na yanda za a fassara wannan abin. Na farko, hanyar farko shine salati, imami, zakati, siyami, sallah na shine, sallah na shine azumi, ma'ana ina yin sallah irin yanda Shehu Ibrahim yake, ina yin zakka irin yanda Shehu Ibrahim yake, ina yin azumi irin yanda Shehu Ibrahim yake. Ko ba haka bane? Idan ya ce a fassaran bata fassaru ba, akwai ka dawo wannan abin bai ba, zamu ce to akwai baitukan da zasu dawo da kai, zasu gwada maka ko kaki ko kasu haka zaka fassara wannan a ciki, kuma wanda ka tsallake suka kika karanta. Misali daga cikin baitukan da zasu dawo da shi: fawa ruhi, Shehu Ibrahim shine ruhi na, wa rai wa sharabi wa da'ami, Shehu Ibrahim shine ruwan sha na, shine abinci na. To idan ka ce Shehu Ibrahim a can shine sallah na, a sharabi anan an zo zan sha ruwa, ko Shehu Ibrahim ne a cikin kofin nake kwankwadewa? Kaga dole ka dawo. Ko ba haka bane? Wada aimi, Shehu Ibrahim shine abinci na, Shehu Ibrahim ne zaje a cikin kwanan Shehu Man Tijjani ɗan mota, yana daukan Shehu Ibrahim yana sawa bakin sa, loman sa. Ko kuma Shehu Tijjani yana nufin da aimi wa sharabi, ina cin abinci irin yanda Shehu Ibrahim yake ci, ina shan ruwa irin yanda Shehu Ibrahim yake sha. Haka yake. To da haka wawa salati, wawa kaza, shi ma yana sallah irin yanda Shehu Ibrahim yake yi. Ko ba haka bane? A wani baiti yace fawa qalbi wa lisani, Shehu Ibrahim shine zuciya ta, shine harce na. An kace zaka fassara zarin gundari, ma'anan an tsaka girjin Shehu Tijjani, zuciyarsa kawai sai ga Shehu Ibrahim a tsaye. Ko ba haka bane? Wa lisani, harce na, in an bude, in ya bude baki kawai sai ga Shehu Ibrahim a ciki yana karatu. Ko ba haka bane? To yace fawa fikiri wa kalami, Shehu Ibrahim shine tunani na da magana na. Sai yake cewa harakati masu kuni, wa masiri, wa muqami, wa tijai, wa firashi, ya kaza ciwa wa manami, hatta gurin kwanciya na Shehu Ibrahim ne, hatta abinda zan kwanta akan Shehu Ibrahim ne. Kana nufin an je an gashin fadan Shehu Man Tijjani, Shehu Ibrahim ne akan Shehu Ibrahim yake kwanciya? Baka isa ka fassara a haka ba, dan haka dole sai ka dawo. Meye ne anan? Majazi ne. Majazi kuma alqur'ani abu ne halal a cikin Arabiya. In nazo na ce maka suna da abin da suke kiran shi majazi: naharu ka sa'imun wa lailuka qa'imun. Malaman Arabiya sun san wannan, malaman balaga. Azumin ka, sai in ce maka azumin ka, naharu ka sa'imun, azumin ka yinin ka yana yin azumi, wa lailuka qa'imun, daren ka kuma yana yin sallah. Yini ne yake yin azumi ko wanda yake cikin yini ne yake yin azumi? dare ne yake sallah ko wanda yake cikin dare ne yake yin sallah amma sai aka ce dare yana sallah azumi yana sallah wannan majazi ne ko was'alul qaryatal lati kunna fiha alqur'ani ka tambayi alqaryar da muka kasance a cikin ta zaka je ka ce salamu alaikum alqarya na zo in tambaye ki ko ka zo ka tambayi mutanen alqarya mutanen alqarya wannan majazi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa ɗaya daga cikin sabbansa yana kada raquma ana kiran shi anjasa anjisha sai yana sauri yana dan irin abin da suke kiran shi haddai yana dan waka raquma suna sa haka suna sauri manzo Allah sai ya ce ruwai da ka saukan bil qawarir ka tafi a hankali da waɗannan kwalaban matan annabi ne a cikin zukan kana nufin matan annabi kwalabi ne saboda annabi ya kira su kwalabi to da haka in ya ce salati anan yana nufin salati wannan salati ake nufi sallah zatu ruku'in wa kaza sa'annan kuma abin da zai gwada muku wannan abin ya fito muku da komai fili komai da karina in ka ce salatin nan na dole kake nufi akwai karinar da za ta gwada in ma ta zamanto salatan majazan ko ta zamanto salatan haqiqatan abin da zai gwada mana salatan majazan ko salatan haqiqatan karina me ya karinar sai mu duba karina ta biyu ita ce rayuwar maulan mu shu Ahmad Tijjani na yan mota radiyallahu anhu shin an taba samun sa cewa ya bar sallah yace shi Shu Ibrahim ne sallan sa an taba samun sa ya bar sallah har ya rasu ya koma ga Allah yana sallah to in yana koma ga sallah rayuwarsa tana gwada maka karinar da take cikin baitin nan ba yanda kai ka tafi bane yanda shi yake nan daban sannan in ka ci Aishatu Tijjani mota bai nan to ai ga ƴaƴansa ga almajiransa ya bari ga masallacin sa har yau ana sallah ba aje an ga suna yin sallah wa Shu Ibrahim ba ko ba haka ba to kuma da su za a yi wa Shu Tijjani hukunci akan wannan mimiyan kaman yanda kai Abdul Jabbar din kake fada a cikin maganar sa Abdul Jabbar yake cewa yana yi wa yan izala raddi ɗan izala sun ce aqidan Sayyid Abdul Qadir ne Allah yana sama Allah yana kaza Allah Abdul Jabbar yace ƙarya ne me zai gwada muku ba aqidan Shu Abdul Qadir bane wannan abun mu kadirawa ko ba haka ba yace da Sayyid Abdul Qadir yana da wannan aqidan mu za ku gani muna dauke da shi tunda ba ku gan mu muna dauke da wannan ba mu a mazaunin mu na almajiran Shu Abdul Qadir ashe Sayyid Abdul Qadir ba aqidan sa bane to ashe kai ma in ka zo ka ce Shu Ibrahim shi ake wa sallah ka zo ka ga almajiran Shu Tijjani ɗan mota ba wa Shu Ibrahim suke sallah ba ya gwada maka wannan baitin baka fahince shi ba da aka kaje ka cire shi a gaban malami kuma ai kun ga yanda yake jan bakin baitin ya kubuce la yara yace la yura yace la yura ne la yara ya rasa wanne zai ce kan gane to kun ga yanda baitin yake kubuce mai ya gwada cewa bai cire baitin daga gaban malami ba ko ba haka bane ba to da aka dole ne Abdul Jabberun kaje ka cire wannan baiti daga gaban malami abin da yake akwai wannan kenan sannan abu da yake na gaba akwai baitin da ya kawo wani baiti da shi ma ya shige mai duhu yake cewa daga cikin baitin da yake shige mai duhu yake cewa nuru shamsun suwamin zi'aman aw muta'ami wato hasken Shu Ibrahim wani rana ne wanda wannan hasken Shu Ibrahim a mazaunin sa na rana ba wanda baya ganin wannan hasken sai makaho ko kuma makahon gangan wannan kuma ya gaskiya ne kai ma makaho ne da ba dan makaho bane da ka gani ko ba haka bane wannan magana sai ya ce ainu ismin ainu fi'ilin ainu harfin littamami ainu ismin shi Ibrahim shine asalin suna asalin fi'ili asalin harfi sai ya ce nan ma an ce mai Allah to me Allah anan Allah dai ba kiran shi da al-ismu Allah ba kiran shi da al-fi'ilu Allah ba kiran shi da al-harfu ko ba haka bane to me ma'anan sa al-ismu malaman larabci sun ce al-ismu shine kullu shay'in lahu ma'anan ghayru muqtarinin bizaman duk wani abin da yake da ma'ana amma bai gauraye da lokaci ba kamar yanzu in ce maka Abdullahi yana da ma'ana amma a wani lokaci ba ma'ana ba lokaci a cikin sa alfi'lu fa shi kuma duk abin da yake lahu ma'anan yana da ma'ana muqtarinun bizaman ya gwamutsa da zamani kaman ce maka zahaba ya tafi kaga zahaba yana da ma'ana kuma sa'annan ya tafi zaka ga fi'ili ne da ya riga ya shige ko ba haka ba wal harfu fa shi kuma harfi ma la yazaru ma'ana ukamilan illa ma ghairi ma'anan sa dai baya bayyana sai da dai daga cikin ko ismu ko me ko fi'ilu to dan haka da inda yace ainu ismin Shu Ibrahim shine asalin suna ma'ana asalin suna Shu Ibrahim shi wani irin ma'ana ne wanda ma'anansa bai da zamani guda ɗaya Shu Ibrahim bai da ta yana da ma'ana amma bai da zamani saboda Shu Ibrahim ya rasu tan amma gashi har yanzu ko ba haka ba kaga ba zaka tsare Shu Ibrahim a wancan lokacin ka tare shi ba har yanzu Shu Ibrahim yana nan ainu fi'ilin Shu Ibrahim shi kuma yanda kaga fi'ili yana gwamutsa da ma'ana yana gwamutsa da zamani har shi ma Shu Ibrahim haka yake yana da zamani gashi yanzu ma zamanin Shu Ibrahim ne kujerar sa ne kake ta yaki sai ka ruguje shi kuma Allah zai ruguje ka ainu harafin in kana so ka san waye Shu Ibrahim baka isa ka san shi ba kaman yanda harafi bai da gaba bai da baya haka maulan mu Shu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake sai a cikin wajen sai yayi da yake yana son yayi sai ya tsallake wani baiti akwai baitin yana cewa ramzul qur'an alaman Shu Ibrahim taken Shu Ibrahim din yanda yake alqur'an zaka ga Shu Ibrahim tare da alqur'ani shi kuma Abdul Jabbar sai ya tsallake saboda yana son yayi wani munafurci a gurin kun ga illan ko sai kawo to ga wani abu zai ce to mun ji awwalul azalati majla ayn sirril ihtitami awwalul azalati farkon in an ce al azalatu a larabci shine dukkan waɗansu abubuwan da malabi da ya talaha akwai al abadiyatu in an ce al abadiyatu mala nihaya talaha al azaliyatu kuma mala bidaya talaha duk abin da bai da farko duk abin da bai da farko shi ake kira da al azaliyatu abin da bai da farko to ai al azaliyatu anan jami'i aka kawo shi ba a ce al azaliyu ba da an ce al azaliyu ne sai ka ce Allah amma an ce al azalatu ma'ana abubuwan da ba su da farkon suna da yawa to tunda suna da yawa kaga abu shi kuma Allah guda ne qul huwallahu ahad ashe tunda Allah ɗaya ne al azalatu anan waɗansu abubuwa ne to me al azalatu din anan abinda bayi da farko bayi da ƙarshe Allah ya Allah yana da Allah yanda bayi da farko bayi da ƙarshe haka sifofin sa sifofin Allah ba su da farko ba su da ƙarshe sai wanda Allah ya gabatar a cikin sifofin Allah Allah yana da sifar rahama yana da sifar azaba Allah yana da sifar rahama yana da sifar azaba sifar rahamar Allah ta riga sifar azabar Allah an fahimta haka Allah ya faɗa a cikin hadisul qudusi annabi ya faɗa yace rahmati sabaqat gadabi rahmata ta riga fushina to kaga ashe sifar rahama da sifan azaba dukkan su al-azaliyatu ne al-azalatu ne waɗansu abubuwa ne da ba su da farko ba su da ƙarshe amma rahama ta riga azaba zuwa to menene abin nan azalatu din anan tunda rahama ita azalatu ce ta riga azaba zuwa rahama tana da abin da ake gane ta shine Allah yayi bayin sa da ya aje tun daga kan annabawa mazari ne na rahaman sa manzo Allah yana cewa inna ma ana rahmatun muhudatun ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce da Allah ya bawa halitta kyautanta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina to idan ka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mazaunin sa na rahama zaka samu duk wani bawan Allah wali in yazo shi ma kamili cikakke zaka same shi yana da wannan yanki na rahama irin ta manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam in yana dauke da wannan rahmaniya ta annabi din na shiryar da halitta na koyawa halitta ibada na yanda zai kubutar da su daga wuta ya nuna musu hanyar aljanna wannan ya zaman to mai rahama ko ba haka ba to kaga rahama ta riga fushi fushi sifa ce ta dadewa ta dade tuntuntuni tana tare da Allah rahama ma tuntuntuni tana tare da Allah amma kuma rahama ta riga yi fushi dan haka shi kuma shoyi ibrahim mazhari ne na rahamar Allah dan haka ya zaman to awwalul azalati farkon azalatu wannan shine maganan abinda malamai suka fassara mana kenan kai inda ka gane fito ka ce ba haka bane inda ka gane wannan maganan kenan idan mun je baiti gaba sai yace to ya zaka yi da wannan wasalatu zati tataraliz zati dawamul faidi hami warida an hawa anafiftain waqti tami wasalatu zati lizati salatin zati ta tabbata wa zati sai yace a kaga an kira shi ibrahim Allah a kai da kake zauna nan zati ne ni zati ne wancan zati ne wannan ginin ma zati ne Allah ma zati ne amma kuma zatuna laysa ka zatillah zatin mu ba irin zatin Allah bane haka ne ko to anan zatu ma abinda yake nufi ba shi Ibrahim bane annabi Muhammadu ne wa salatu zati zatin Allah salatin zatin Allah ta tabbata lizati wa zatin manzan Allah shine ko abinda baitin yake nufi shikenan sace warida an hawa adha yardan zatin Allah ya tabbata ga zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya dauka kamar an ce azzatu anan Allah zati shi Ibrahim ma zatu Allah waye fada ka kawo kalman Allah in ka isa kawo kalman wannan to ka san da yake dan tamurin na ga muku wallahi ku gaskata ni da Allah nake rantse muku mutumin nan sai ya molo wiwi yake zuwa ya zauna ku jaransa ku ji maganar da yake na sarki da yake zagin sarkin kanan nan amola yake lafiya kalama lafiya amola yake wallahi sai ya sha wiwin sa kawai sai yake cewa wai to akwai magana anan da yake cewa maganar daga ta nan anan baiti dai zan dauka saboda gudun lokaci yana cewa fa'adiru fil azkari wal wurd was sala yake cewa fa'adiru baitin kawai ya fassara sai sa ni ma zan fassara shi yace wai fa'adiru ka halarto da shehu ibrahim fil azkari ka dauka shi kake yi wa zikirai was sala ka dauka shehu ibrahim kake yi sallah dan ya rasulullahi ka ji wani irin munafurci fa'adiru ka halarto shehu ibrahim fil azkari cikin wuridanka da kake yi cikin addu'o'inka in mun yi wazifa wani addu'a muke shi Ibrahim fatiha daya salatul fati 10 kulluha shale fatiha daya kulluha shale salatul fati 10 ko ba haka bane fa ahdiru fil azhari ka halatto da shi Ibrahim cikin wuri dan ka ba shine mun halatto shi ba in nayi addu'a yanzu dan wani bani cewa dan Allah wannan zaka yi addu'a ka sani shine fa ahdiru fil azhari shi kuma sai ci awai ka halatto ka dauka shi Ibrahim kake to kalman da kace ka dauka shi Ibrahim ke muna so ka fito mana da shi a cikin larabcin malam sibawayi fito da shi a cikin larabcin in ka isa ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba sai nan yawa sai maganar sa ta cewon wai sai magana ta ƙarshe yau to ganan ganan wajen da yace wai ya kama kenan an ce da shi barayin Allah ku ji nan eh fal yawma qad warsal ilawul arda sahi wa man alayha al kullu zu itraqi an gane wa man alayha al kullu zu itraqi sai yace ai gashi an ce fal yawma qad warsal ilawul arda yau kan Allah ya gaje kasa ya wanda ya gaje kasa gaba dayanta al ilahu waye anan shi ibrahim to muna neman daga farkon baitin zuwa karshe ka kawo mana sunan shi ibrahim yanda aka ce al ilahu anan shi ibrahim ne maganar da shehu maulana shehu tijjani anan yake yi fal yawma qad warsal ilawul arda yau fa Allah ya riga ya nada kasa yana magana akan tarbiya shehu tijjani yace babu wani mutum da zai yi wusuli in ba ta hanyar maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu ba da ana yin halwa a dade ka shiga halwa ka je can kai wata kaza kai shekara kaza sai yace yanzu kan fal yawma qad warsal ilawul arda yau kan Allah ya nada kasan gaba daya wannan halwa da wadansu abubuwa da ake yi Allah ya nada kasa gaba daya wa man alaya bal kullu zu taraqi kowa ya sunkuyar da kai saboda Allah ya nada kasa sai yake cewa dau an wa karhan ko kaki ko kaso dole ka mika kai a wannan nada kasan da Allah yayi sai yace to ku duba abinda zai ƙaryata Abdul Jabbar ya nuna al ilawun nan ba Allah bane sai Sheikh Tijjani ya ce fa ala yadai hadhal khalifati qad ata ta haqiqu hadhal irsi bisti a hannun wannan khalifan waye khalifa na Allah kenan Sheikh Ibrahim kaga anan al khalifatu yana kishiyantan kalman farko al ilahu ba zai taba yiwa a ce Sheikh Ibrahim al ilahu kuma zuwa kira shi al khalifatu ba ba zai taba yiwa ba saboda Allah ba al khalifatu bane al khalifatu ba al ilahu bane ko ba haka bane to kaga wannan kalman al khalifatu din yana ƙaryata shi cewa maganar da yake yace an ce shi Ibrahim Allah wannan baitin wannan ma ƙarya yake yi fa ala yadai hadal khalifati qad ata taqiqu hadal irsi a hannun wannan khalifan na Allah ne wannan nada kasa da Allah yi Allah ya aje shi a hannun shi Ibrahim shine al khalifa sai ya kawo wani baiti a gaba sai yace faqdalahu lillahi la tushrik bihi shay'an tukhassu bima menene bima nawil arzaqi faqdalahu lillahi la tushrik bi shay'an faqdalahu ka sunkuyar da shi Ibrahim kai lillahi saboda Allah la tushrik bi shay'an shi sai yace wai la tushrik bi shay'an kar ka yadda kai wa shi Ibrahim shirka to abu biyu ne ai arabiya ce ka ce ya gane ya ce ya san larabci ai ko haka yace faqdalahu ka sunkuyar masa da kai lillahi ko ka sunkuya lillahi saboda Allah to anan lahu shi Ibrahim lillahi Allah sai aka zo aka samu kalmar la tushrik bihi shay'an kar kai shi mai shirka da wani abu to sun ce la tushrik bihi kar kai mai shirka da shi to a baya mun bar damirai guda biyu damirin shi Ibrahim da damirin Allah mun bar lahu na shi Ibrahim mun bar lillahi na Allah su kuma larabawa sai suka ce wad damiru yarji'u ila aqrabil ismi damiri yana komawa sunan kusa da shi ne idan mun zo la tushrik bihi kar kai mai shirka bihi din nan mu mai da shi damirin kusa da shi za a ga waye za a ga lillahi ka gani la tushrik kar kai shirka lillahi wa Allah shi kuma sai ya ce la tushrik bihi lahu wa shay'un ibrahim ku duba irin wannan gabotaranci ba to irin wannan fasaran gatarin yake yi wa mutane kuma Allah ya sauke dai ga baituka a ƙasa sun ƙare tashi ya rabbi salli ala nabiyyi wa alihi wa sahbi wa talil yawmi talaki to wannan abin da ya shafi mimiya kenan wanda yake wannan fasaran to idan mun yi wannan fasaran zai iya cewa to shi fa bai gamsu ba ya za a yi wajen a ce su wawwa salati wawwa sakawa to ka gane su faye suna da wani istilahin abu da suke kiran shi salla azumi zakka haji amma ba sa nufin sallar da muke yi zatu ruku'in wasujudin wata salla suke nufi daban suna da zakka ba sa nufin zakkan da ake cirewa na malu a bayar an gane suna da irin waɗannan abubuwan suna da azumi ba sa nufin azumin da zamu kama gobe ko jibi ramadana ba sa nufin wannan misali in baka gane ba bari in baka misali idan ka gane suna da wannan sidi abdul qadir yace a cikin al-futuhul cikin futuhul gaibi sidi abdul qadir yace usalli idza sallal anamu wa inna ma salati bi anni li'tizazika khadi'u yace Allah ina salla idan naga mutane suna salla amma ni fa irin salla na ina yi ne saboda wato bi anni li'tizazika khadi'u ina jin dadi in naga na sun kuyar maka da kai Allah yace wa aqra'u min qur'ani husnika ayatan Allah ina karanta ayoyi daga cikin wato min qur'ani husnika daga qur'anin kanka kaga a cikin salla sida Abdul Qadir yace aqra'u min qur'ani husnika ayatan yace fa zalika qur'ani idza ana raki wannan shine qur'ani na abinda nake karanta idan nayi rukui idan mun yi rukui qur'ani muke yi ko tasbihi muke yi amma ga shi Abdul Qadir yace ina karanta aqra'u min qur'ani ayatika sannan yace siyami azumi na ndi shi Abdul Qadir huwal imsaku ar-ru'yati suwa shine in daina ganin wani wanda ba Allah ba shine azumin sida Abdul Qadir kaga ba azumi yake nufi na rufe baki ba ko ba haka bane haka sidi al-qadir yace zakatu jamali minka fil qalbi sadu zakatu jamali minka zakana kuma shine in dinga ganin kyanka a cikin zuciyata Allah kaga shine zakkan sidi al-qadir sai yace ara marja qalbi ma wujudi ka batan fama utahuri anta wal ghairu mayu yace ruwan da nake tsarki da shi kuma shine kai Allah kai da Allah kake tsarki da wannan ruwan ake maka bayani da Allah kake tsarki kaga abin da Sidi Abdul Qadir yake fada sai ya ce walan ba kadainan nuska min hajjatil hawa lokacin da muka gama ibadan mu na hajjin soyayya kaga shi wata hajji ake ma magana daban ba irin wannan hajjin ba to idan ka dawo cikin littafin sa Sirrul Asrari na Sidi Abdul Qadir Jilani anan ma Sidi Abdul Qadir ya kawo maganan sallah yace iri biyu ne akwai salatu shari'ati akwai salatu dariqati salatu shari'ati ita ce sallar da muke yi asuba la'asar azhar la'asar magriba isha'i wannan suna ana kiranta salatu shari'ati akwai salatu dariqati irin wanda Shehu Tijjani na mota yake magana akan ta Sidi Abdul Qadir yace fahiya salatul qalbi ita ce sallan zuciya Shehu Tijjani kuma yana magana yana yabon Shehu Ibrahim akan yana son Shehu Ibrahim ba shine salatul qalbi ba to Sidi Abdul Qadir yace fahiya salatul qalbi yace mu'abbadatun yace faqad ulimat bi hadhihi al-aya an san salatul qalbi ta wannan ayan ne wata aya was salatul wusta yace salatul wusta din nan wal muradu minal wusta salatul qalbi Sidi Abdul Qadir yace mu abin da ake nufi da salatul wusta ita ce salatul qalbi li annal qalba khuliqa fi wasdil jasadi domin zuciya an halice shi a tsakiyar jiki sai di ai domin zuciya an halice shi a tsakiyar jiki to idan kun lura anan za ku ga Sidi Abdul Qadir ya kawo wani fasaran wata aya kai da kaje kake challenging din Shehu Ibrahim wai Shehu Ibrahim ya fassara wani ra'ayi ya fassara aya da wani ra'ayin da ba a rigaye shi ba Sidi Abdul Qadir ya ce was salatul wusta adan ya ce wal muradu minal wusta salatul qalbi kawo mana wani malami kafin Sidi Abdul Qadir da ya fassara ayan haka kafin kai challenging din Shehu Ibrahim fara yin challenging din Sidi Abdul Qadir wannan kenan to idan mun dawo abin da yake akwai sai batun mas'ala wannan mas'alan ga littafin Shehu Umar Nasiru Kabara wanda wannan littafin kamar yanda kuke gani shi ma Shehu Umar Nasiru Kabara yayi magana akan cewon batun salatul haqiqati da salatu shari'ati abinda Shehu Umar Nasiru yake fada a cikin shafi na 14 sunan littafin shine ad-diwan al-mubarak yana cewa salatul arifina yaktibati fa hum fi kulliin fi salati lidaltazamu taharata kullu waqtin wa lamma yaghfalu an baghiati yarawna asabi ar-rahman tabdu muharrakatin li kulli muharrakati yana batun sallan arifai a daga karshe Shehu Umar Nasiru yake cewa fasallil fajr awwala kulli waqtin kai sallan asuba awwala kulli waqtin kowani irin lokaci yace fa nurul fajr awwala salati har zuwa gurin da yake cewa in za kai sallan asuba kai lokaci kai shi da lasar sallan lasar kai ta da asuba ashe kaga ba irin sallan nan ake gwada maka ba akwai al-imam junaydu wasu kuma suka ce wannan baitin na ibnul arabi al-hatimi ne yana cewa tawadda bi ma'il gaibi in kunta za sirri kai alola da ruwan gaibi idan ka kasance ma abocin sirri wa illa tayamman bis sa'idi aw sakri in kuma ba haka ba kai temama da kasa ko kai temama da dutse wa qaddim imaman anta kunta anta imamahu ka gabatar da limamin da kai da kai ne limamin sa wa salli salatul fajr fi awwalil asri kai sallan asuba a farkon lokacin sallan al'asr yace fa hadhi salatul arifi ne yace wannan shi ake kira sallan arifai yace bi rabbi wanda suka san ubangijin su fa in kunta minhum fa dal barra bil bari kaga wannan sallan ta bambanta da irin sallan da ka sani ita Shehu Maulana Shehu Tijjani yake magana a cikin wannan to mu bar wannan mas'alan haka sai maganar sa yace duk wanda yace wani Allah ne in ji shi fa yace duk wanda yace wani Allah ne kafiri ne Shehu Ladi ka danna min dan Tamora 16 haka yace duk wanda yace wani Allah ne kafiri ne wannan mun yadda duk wanda yace wani Allah ya kalli wani halitta yace wani Allah ya kalli halitta yace Allah ne wannan kafiri ne babu shakka akan haka danna shi
da keta shi da mai da shi hankicin share majina duk wanda yace da wani mahaluki ba waliyi ba ko annabi ne kace masa Allah mushriki ne kai dan wuta ne titirba ne fidda kai kowa ne gadara ka dake fidda
kun ji ya fada yayi hukunci da bakin sa shi ya hukunta sholadi ya danna mana mai manatu
ramar gale hairin warane shamakin maimunatu daga kullum gaba daya bayin gine maimunatu wadatu. Rabbikum kin taraku wa munatu
rabbaykiya rabbaykiya rabbaykiya
gigace mukawo
ala jawar mukaji
ya munatu ai an gama shi yayi wa kansa yayi kidan sa yayi rawan sa duk wanda yace da wani Allah kafiri ne dan wuta ne titir aka saka kana wangala baki kana kiran matan babanka kana cewa duka kulluhun mu gaba daya bayinki ne yayi maimunatu an gama ko ba gama ba mu ga wani dan iska ya ƙara zuwa ya nuna dan hakika ya ce musu kafare duk sai mun muku kudin gore da kai da yan hakikan mun ce dukkan ku kafare ne da kai da yan hakikan wannan shine kawai magana to abinda zai ba ku magana na gaba ina waɗanda suke ruduwa da zakin baki da yake musu dole mu kare tauhidi an kira wani Allah an kira kaza kaza to bari ku ji abin mamaki kaman maganar shoti janna yan mota da aka yi wanda baka gane maganan ba sai gashi yana yi wa yan izala raddi akan ibnu arabi wanda ibnu arabi a sufi duk maganganun da shehu bara yayi bai fadi rabin maganganun da ibnu arabi ya fada ba amma abdul jabbar kaja kan maki kace al imam an-nawawi yace duk wanda bai gane maganar yayi hukunci akan maganganun ibnu arabi bai gane maganar da ibnu arabi yake fada ba to wannan ya jefa kansa cikin mahalik shehu ladi a danna mana dan tamore 1 za ku ji abin da abin mamaki
na ciki to shi nawawi din aka tambaye shi ne magana ka kan Ibn al-Arabi ga amsarsa ya harum ala kulli aqli an yusi az-zanna bi ahdi min awliya illahi azza wa jalla kuma ci haramun ne ga dukkan mai hankali ya muna da zato ga ɗaya daga waliyai wajib an yi awla qawlan wa af'alan ya wajib ta wulin maganganun su da ayyukan su wala yajuz an zalika illa qalilut tawfiq babu mai gaza yin wannan sai wanda Allah bai sa masa dace ba irin waɗannan yaran
magana ta kare ko ba ta kare ba ba wanda zai gaza yin tawilin maganan irin su Shehu Tijjani yan mota da irin su Shehu Ibrahim sai wanda Allah bai sa mai dace ba Shehu Tijjani yayi waƙarsa baka san me ake nufi ba ka zo kana cewa wai wa Shehu Ibrahim yake sallah saboda baka da rabo kai ka ja da bakinka to bari ku ji abin da yafi kowa bayyana ba yana cewa ana cewa Shehu Ibrahim Allah bai ce saboda kai ke kafarta ya hakika bari mu danna shi da bakinsa yanzu ku ji ya kira Hallaju yace Hallaju an tambaye shi ana rikici da shi yace fi dinil masihi yakunu mauti a addinin kristanci zan mutu mutane suka rude Hallaji yace kai ba komai a cikin riga na sai Allah kai daga karshe Hallaji yace ni Allah ne Abdul Jabbar din zai fada da bakinsa Hallaju yace shi Allah ne kai kuma kace duk wanda yace kira wani Allah kafiri ne kuma kaja ka make ka kara Hallaju kace si da Abdul Qadir ma ya kara Hallaju bari ku ji da bakinsa yanzu zai faɗa Hallaji ya kira kansa Allah amma ka kara Hallaji kuma ka zo kana zagin Shehu Ibrahim ka kasa kawo guri ɗaya da Shehu Ibrahim ya kira kansa Allah kake Shehu Ibrahim wannan rashin mutuncin gashi da bakinka ka ce Hallaji ya ce shi Allah ne amma ka ja ka kare shi Shehu Ladi a danna mana dan tamora 2 dan mama dan tamora 2 ba
menene maganar da yayi wanda ta gagari ganewa daga ciki ya ce fi dinil masihi yakunu mauti a addinin almasihu zan mutu wannan tace ta har ta fara da sabbin kansa ana cikin yada wannan ya ce fi dinil masihi yakunu mauti addinin almasihu zan mutu sai ya ce ma fi jubbati illallah jubba da nake sake da ita ba komai cikin ta sai Allah kai Allah ne yake da yace anallah duniya ta hargitse daga nan aka tara malaman bagadan su
jama'a magana ta kare ko bata kare ba to yanzu ya ce Hallaji ya ce anallahu kaja ka make ka kara Hallaju Shehu Ibrahim baka kawo guri ɗaya da Shehu Ibrahim yace shi Allah bane amma kake Shehu Ibrahim wannan rashin mutunci to bari ku ji meye hukuncin da aka yi wa Hallaju si da Abdul Qadir yace da yana nan da ba zai yadda a kashe Hallaju ba Abdul Jabbar ga tambaye shi yace Sidi Abdul Qadir ya bada hujja me hujjan Sidi Abdul Qadir yace hujjan Sidi Abdul Qadir shine irin hadisin da yazo cikin Bukhari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawa yazo raqumarsa ta bata tagowarsa ta bata da ta bata sai ganta yana ganin ta saboda tsananin farin ciki sai yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah sai ya dariya yace aqta min shiddatil farahi yayi kuskure ne saboda farin ciki bai kafirta shi ba shi ma wannan kariyan ya ba halaju to kai ma daga yau in kaga irin waɗannan alittafan bayin Allah irin su Shehu Ibrahim su Shehu Tijjani yan mota kaga sun kawo irin wannan su ma kace aqta min shiddatil farahi ko magana bata fita ba dan nashi ya ba su ida bukatun kariya zaka ga dan tamore tiri
Dan tamora tiri.
Zaka ganshi shine yake magana akan Sidi Abdulkadir yana kare wato Sidi Abdulkadir yana kara Hallaju akan wannan maganganun da Hallaju ta fada ya fada kuma da bakinka abun mamaki
da shekara da zaka gida 80 ba duwa 100 ci Abdulkadir ya bayyana Hallaju ya yirda Allah ya ce bai yirda ba da ina nan ba za a kashe shi sallama zai ce da ina nan da nayi kodaninsa ba za a kashe shi ba sai ka ce wace hujja zaka bayar yace zan ce musu aqta min shiddatil farah
Allahu akbar alhamdulillah magana ta kare daga nan ko bata kare ba ma kuma jin wani dan iska yazo ya kafirta Shehu Ibrahim mu kyale shi tunda baka kawo gurin da Shehu Ibrahim ya fadi irin maganar Hallaju ba har yau muna binka bashi to wannan Abdul Jabbar ya rage maka sai ka je ka duba abin da yake akwai shine tunda kai kana magana mu abin da ya shafi da gidanmu da meye ka ce duk wanda yace da wani Allah kafiri ne haka yace ko to ga wasu baituka a cikin sun zo a cikin Futuhul Ghaibi ne na Sidi Abdul Qadir so muke kawai kai mana bayanin su wannan Allah ake cewa wani abu ko meye ne bamu gane bane mu ma yanda kace baka gane Shehu Tijjani ba to kai mana bayani baitukan suna cewa fa ma san mamin shay'in su wallahi fil wara babu wani abu da kake ganin sa a cikin duniya in ba Allah ba wa ma san masmu'un wa ma san masami'u huwal hayawanu Allah shine dabba al hayyu wanda yake rayuwa huwa hayatu Allah shine rayuwar dabban huwal wahashu Allah shine gonki wal insa Allah shine dan adam wa huwa sawabi Allah shine zakuna huwal qaisu Allah shine qaisu bal laila Allah shine laila wa huwa busaina Allah shine busaina yace adal nishril wa kayfu wa huwal arjau yace huwal aqalu Allah shine shine hankali wal nafsu shine zuciya wal qalbu Allah shine zuciya wal hasha Allah shine kayan ciki huwal jismu Allah shine jiki wal ruhu shine rai wal madafiu huwal mujidul ashiya Allah shine wanda ya samar da komai wa ainu wujudi ha shine kuma asalin abin da ya samar din wa ainu zawatil kulli duk wani abin da ka gani duka Allah ne wa huwal mawani'u tajallaita fil ashiyai Allah ka bayyana a cikin abubuwa hina kalakta lokacin da ka halice ta famahiya midad anka fi al maraju qadatal wara min zati nafsika qadatan Allah ka yanko halitta daga jikin kanka walam yakum mausulan walam yakum fasilu wannan baitukan muke so a cikin Futuhul Ghaibi aka kawo aka ce Sidi Abdul Qadir ne ya faɗa da Allah muke son ka fito kai mana bayani su kuma waɗannan in kafirci ne mu sani in ba kafirci bane mu dai ba mu faɗa ba ko bayani kawai muke so bayani muke so daga cikin littafi Al-Fuyuda ya kawo Sidi Abdul Qadir yana cewa anal wahidul fardul kabiru bi zatihi anal wasiful mawsuf shaykhut tariqati anal wahidul fardul kabiru bi zatihi nine daya tallin talmaka dai ci wanda ya tsaya da zatin sa inji Sidi Abdul Qadir to wannan ma da Allah abdun jabirun muna son ka fito kai mana bayani in ba allantar da Sidi Abdul Qadir ake yi anan ba me ake yi ko ba haka ba sanan Abdul Jabbar ya zaka yi da sifan Allah da kuma raina annabawa da yazo mu a tunaninmu wannan sifofin Allah ne da kuma raina annabawa da yazo a cikin littattafanku misali daga cikin abin da yazo a cikin Fiyuda suka ce Sidi Abdul Qadir a cikin littafin Fiyuda Sidi Abdul Qadir yana da sunaye guda 99 wai mai sunaye 99 Allah ishara ta zo ko bata zo ba daga cikin sunayen bari mu baka guda biyu sai suka ce shine Farijul Kurabi Sidi Abdul Qadir shine mai yaye damuwa wai mai yaye damuwa daga cikin sunayen suka ce shine Muhyir Rami shine mai rayar da diddigaggun kasussuwa ko ma Qur'ani manyoyil izama wa hiya ramin waye ke raye kasussuwa din sun diddige qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra to wannan ma an ci Sidi Abdul Qadir ne muna so kai mana bayani kila bamu gane bane a ganar da mu ko ba haka bane ba wani abin nan idan mun dawo cikin Diwanul Haqaiqil Islamiyya gata da Hausa ce ba bukatan fassara bari mu karanto ta shi kuma mu ji wani sifa wai shin wannan allantar da Sidi Abdul Qadir ake yi ko kuma a a wato ba allantar da shi ake yi ba yana cewa yana kallo aka yi sama wanda yayi diwanul haqaiqi shine malam Nasir Kabara ga hotansa yana kawo a ciki yana cewa yana kallo aka yi sama yana kallo aka yi ƙasa a cikin hadaransa ta dan tsa subhanaka abdul qadiri wannan ba sai na muku bayani ba haka ne ko wannan zance a azal yake tun ba harshe ba fafuke sai tulun haske ciccike yayi bulbul abdul qadiri ya tsira sa a bascin masa ba an gane durra bai dawo a can yake so sai wannan sun zauna dab da ubangiji qabal qausaini aji aji ruhul arwahi yana ta ji zikiri na sa abdul qadiri ya tsira sa a bascin ba sai yake cewa adadin kwaya duka ya sani adadin rairai duka ya sani adadin kumfa duka ya sani a sani ne Abdul Qadir ya tsira sa basu ma ba adadin ganye duka ya sani tardu da su duka ya sani kogi kogi duka ya sani a sani ne Abdul Qadir adadin ardi duka ya sani adadin jawhar duka ya sani adadin ko adadin kalmomi ya sani ya kirge Abdul Qadir ya tsira sa basu masa ba rana ta zo ta gida nasa shekara ta zo ta gida nasa mako ya zo ta gida nasa kaba ta zo ta gida nasa ko ta zo ta gida nasa in ta kewaye Abdul Qadir ya tsira sa a bascin ma ba shi ma nan ba mu sani ba kaba ta zo ta kewaye shi adadin komai ya sani adadin abubuwa to da Allah wannan shi ma muna bukatan Abdul Jabbar a cikin wannan littafi ayi mana bayani muna so mu sani shin allantar da Sayyid Abdul Qadir ake yi ko ba allantar da Sayyid Abdul Qadir bane ya rage maka sai mun ji bayani daga bakin ka malam dan ta more to sai bayani da ya kawo cikin abana littafin Fuyuda Sholadi gata gashi littafin Fuyuda ko ga littafin Fuyuda bari mu dauka shafi na 64 Sayyid Abdul Qadir yana wadansu maganganu wadannan maganganun muna so mu sani wai maganganun nan Sayyid Abdul Qadir yana hada kansa da annabawa ne ko yaya ne dai ba mu sani ba dai bar mu mai iya fasara yana cewa ana kuntu ma nuyin ushahidu fil wara biharan wa tufanan ala kaffi qudrati Sayyid Abdul Qadir yace ina tare da annabi Nuhu ushahidu fil wara biharan wa tufanan ala kaffi qudrati wannan ruwa da aka yi na tufana din da komai da aka yi a kaffin kudrana ne wa kuntu ma ibrahima mulqabi narihi ina tare da annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi a cikin wuta wa ma baradan niraru wa ma baradan niraru illa bi dawati wutar ba tai sanyi ba sai da addu'a ta ana kuntu ma ra'iz zabihi ina tare da annabi Isma'ila fi dawo lokacin da aka fanshe shi wa ma nadal kafshan illa bi fatwati ragon da aka fanshi annabi Isma'ila ma da fatawata ta saukan ci da al-qadir ana kuntu ma yaquba ina tare da annabi yaquba fi gashu ainihi lokacin da idan sa yake rashin lafiya wa ma bari'at annahu illa bi taflati idan sa bai warke ba sai da neman addu'a ana kuntu ma Idris al-martaqal ula ina tare da annabi Ibrahim Idris lokacin da ya hawo sama waqa'atul firdaus a sanar jannati ni na sa annabi Idris al-janna mafi kyau ana kuntu ma Musa ina tare da annabi Musa munajat rabbi lokacin da yake gana da ubangijinsa wa Musa asahu min asayas tamaddati sandan annabi Musa daga sandana take samun madadi ana kuntu ma ayya ma kuntu ayyuba ina tare da annabi ayyuba fi zamanil bala a lokacin da yake cikin bala'i wa ma bari'at balwawu illa bidawati wahalan sadda ciwon sa bai warke ba sai da neman addu'a ana kuntu ma Isa ina tare da annabi Isa wa fil madina dukan lokacin yana zayin goyo yana magana wa taitu dauda halawata nagmati ni na ba annabi dauda dadin murya ana zakirul mazkur ni ne mai zikiri wanda ake zikiri a kansa sai yake cewa ana shakirul mashkuru shukran limati ana al-ashiqul mashuqu fi kulli mudmari kun ga wannan annabawan ya ce duka yana tare da su shi yayi wa annabuwa na addu'a ya warke shi ya fitar da annabuwa na daga bala'i shi yayi wa annabi Musa madadi to dan Allah muna son Abdul Jabbar kai mana bayanin wannan abun ba mu sani ba girmama annabawa ne wannan komai a cikin littafi ka ce baka yadda da littafi ba ma ƙarya kake yi ai ɗaya ne muke da shi ka ce mu ma mun ce ba mu yadda da yan hakika ba ko ban faɗa ba amma yake manna mana ko kai ma ko ka ce baka yadda ba suna cikin ka sai kai bayani wannan shine kawai sai yayi bayani wannan shine magana ta gaskiya to kun san a to mas'ala ta takwas fadin sa wai me yasa Shehu ya bar Senegal kuna jin wannan me yasa Shehu Ibrahim ya bar Senegal wai Shehu Ibrahim ya bar Senegal ya zo nan Najeriya sai da ya samu Shehu Usmani ya shimfida komai da komai sannan ya zo yi mamaya ga anan biranan ga Abeku ta nan ga Port Harcourt me yasa Shehu Ibrahim bai je can ba tambaya ne ko to ta sashi yayi tambaya sai mu bashi amsa dan na mana dan tamura na 20 number 20 bari yayi tambaya sai mu bashi amsa abu ne mai sauki yayi ba wani fada a ciki dan na mana shi dan tamura number 20
har mutun ya biyo cikin ya zo kasar gunsa dan ai bai ƙara zafa ta kudi ba bai je lambar ba bai je inugu ba ya je mana ya kai musu pilot chap me yasa ya tsaya iya inda shehu usmanu ya nome ya sa taki nan ya tsaya yana ga yauna dan me bai ƙara sa da addini inda ya tarar babu ba duk fara ta sa ta tsaya iya inda shehu usmanu ya dabdala ya hala ya kafa addinin ya raya inda gu daya da shi ya kai addinin a ƙasar kaf muna tambaya a gaya mana ina wanda ko su ga wanda suka zama yaransa bai iya shawo jawo su cikin musulunci ba a kristan su ya tada su a kristan su ya tafi ba su ko su ga wan yaransa su kwamin kurma bai iya sa su musulunci ba su impeach bai sa shi a musulunci
to alhamdulillah ai ya san ta fada ya san ta fada ne bai san ta mayarwa ba ai ko ba haka bane ya san ta fada ne bai san ta mayarwa ba abu na farko shine da muke son ya sani a shi kansa Shehu Usmanu sunansa mujaddidi ba muassisi ba ko ba haka ba Shehu Usmanu mujaddidi ne ba muassisi ba kafin Shehu Usmanu da shekara 500 akwai musulunci a kasar nan ko ba haka bane Shehu Usmanu yazo ya samu musulunci shi Shehu Usmanu to me yana shi yaje anan bara da fatako din yaje ya kai musulunci can ku gaya mai wannan magana ce ai zahiri me yasa bai je anan bara da fatako din ya kai ba yazo gurin da akwai musulunci tun kafin a yi Shehu Usmanu ake musulunci a Kano me ya kawo shi abinda ya kawo Shehu Ibrahim shi ya kawo Shehu Usmanu tajiddidi yazo yi shi ma Shehu Ibrahim tajiddidi yazo yi yawa matsayin Shehu Ibrahim bai gaza matsayin Shehu Usmanu ba ko matsayin Shehu Usmanu bai gaza matsayin Shehu Usmanu anan ba abu na gaba ai akwai sarkin yaki babanka sunan baban Abdul Jabbar din Mallam Nasir Kabar ba shi suke cewa sarkin yaƙin Shehu Usmanu dan podio ba shi dan Najeriya ne ko ba dan Najeriya ba amma zaunin sa na sarkin yaƙin Shehu Usmanu me ya hana shi ya tafi can anan bara da fatako din yaje kai musu musulunci yaƙin a can yazo ya makale a cikin garin Kano me ya hana shi ya tafi anan bara da fatako din me yasa bai tafi can ba in gaskiya ne kada kana magana na hauka baka san me kake yi ba baka san me kake faɗa ba me ya hana ko tsuntsu ba mu taba jin labarin Mallam Nasir Kabar ya musuluntar ba saboda Kano da yaddin musulmai ne in akwai tsuntsun da Mallam Nasir Kabar ya musuluntar a gaya mana amma mu Shehu Ibrahim in kana so har bidiyo sai mu baka kalli ka ji wallahi kalli ka banda ma na Shehu Ibrahim ga jikan Shehu Ibrahim shasan sisi anan kamaru ga bidiyon nan ana nan mutane 10,000 suka yi haka la ilaha illallah suka karbi la ilaha illallah a hannunsa kuma maganan faida da kake maganan me yasa bata ji anan bura ba tana anan bura tana Fatakwal duk gurin da akwai la ilaha illallah anan gura akwai kai kanka kaje Lagos kaje gurare da yawa cin albarkacin almajiran Shehu Ibrahim an yaka ko ba haka ba ya je Lagos to Shehu Usmanu jahidin sa ya je Lagos ya je anan bura ya je Fatakwal din ko zuru bai je ba ko zuru bai je ba wallahi bai je ba kuma mutun yayi mana musu yayi mana gardama mu zo mu biya mai karatin da sai mun sa mai shakku akan shaksiyar Shehu Usmanu wallahi sai mun sa mai shakku kawa ba wani magana ka tsaya kana magana na hauka wani magana wanda duk kana tunanin kai zaka iya taka kowa ma zai iya taka ka yawa wannan shine magana na gaskiya kawai to maganar sa na cewa wai ko su ga wan Shehu bai iya musuluntarwa ba man yaransa to wannan yana gwada bakin jahili ne daƙiƙi ne bai san Qur'ani ba da ya san Qur'ani zai ga Allah yana ce mai innaka la tahdi man hababta walakin Allah yahdi man yasha da ya san Qur'ani zai san wannan abu ne mai sauki annabi baka shiryar da wanda kaga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya so ko ba haka bane abu in bai gane wannan misalin a komai ba Shehu Ibrahim ya kama kafan annabi a daraja gurin Allah ko kusa ba hadi amma ga annabi Muhammadu ga Abu Lahab ga Abu Jahl sun rayu da manzo Allah me yasa basu karbi musulunci ba za kai challenge din annabi akan haka baka da hankali shiriya ta Allah ce Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama nawa ne idan ga wan da impeach da kace da unkurma da suwaye basu karbi musulunci a ni Shehu Ibrahim ba mutum ku ga lissafo to kuma mutum miliyan nawa ne suka ce musu Shehu Ibrahim ya suka karbi musulunci a ni Shehu Ibrahim kuma ban ware mai tarjama ko guda daya ba ko na makiyi ko na masoyi duk gurin da kaje ka samu tarjaman Shehu Ibrahim wallahi miza Shehu Ibrahim na farko zaka ji an ce mutane da yawa sun musulunta a hannunsa ko makiyin Shehu Ibrahim Dairi mai gari da ya rubuta Shehu Ibrahim a Senegal karshe da ya gama iskancin sa sai da ya dawo ya ce amma fa mutanen da suka musulunta ne Shehu Ibrahim suna da bala'in yawa duk iyayensa ga Shehu Ibrahim wannan kowane tarjuma ko na izala ko na me kazo kana magana to dan ga wan bai musulunta ba ko mfice ko waye kaje ba musulunta ba shikenan sai mu basan Shehu Ibrahim sai mu basan Shehu Ibrahim wannan akwai hauka a ciki wannan ya kamata sa'an nan da yake maganan cewon amazonin su ga wan sarakuna ne su waye to ai mun ga manzo Allah yayi mu'amala da sarakuna mutanen Rum ya annabi yayi sihirqal su kisara su muƙauƙis su najashi su waye duk sarakunan da manzo Allah ya mu'amala da su kwaya ɗaya ne taliya musulunta shine annajashi shi kadai ne sauran duk a arna suka mutu zaka iya zuwa ka zagi annabi akan haka ka dinga magana ka dinga sanin me kake faɗa bai kamata ka dinga magana kawai he kaje ka molo to in zaka yi karatu dole ne ya kasha wiwi ka tawo a cikin abinka cikin nutsuwan ka mana muje gaba wai maganan sa sai a sa mana dan tamuwar bari ku ji wani magana na rashin hankali da bakin sa fa wai yace Shehu Ibrahim yayi addu'an yana son Allah ya kai shi shekara 90 Allah bai kai shi ba kai fa kace yayi addu'a yana son Allah ya kai shekara 90 amma ko shekara 90 din bai zo to wa kake wa masifa Allah kenan da bai kai shi ba bari ku ji dan na dan tamuwar 21
bara bara yayi bara ko an addu'a ya sa har a waƙar sai yana son tsawon rai shekara daga karye mutu ƙasa da 90 wannan har a waƙe-waƙen sai yana ciki ko kusa da 90 ɗin bai ba in yana kashe yana rayuwa ta roƙon Allah habli Allahumma umran 90 Allah ya hana shi mutu a 75 me yasa bai ƙara kansa 15 ɗin ba
dala kun ga wannan jaki ne saboda shi ba yana bane kace in yana rayuwa in shi Allah ne yana kashewa yana rayuwa ya to roƙon Allah wannan irin kun gaba kun bayi ne dan Allah ku ji ba to shikenan mu dauka addu'a ce ma aka yi sharadin ta bawan Allah in yayi annabawa suna addu'a Allah yake karba annabawa Qur'ani ya faɗa haka hadisi sun zo da shi bismillahir rahmanir rahim ka san dadin mu kenan aiko wannan shine ya bambancin mu dukkan wani haka ne wanada nuhu rabbahu annabi nuhu yayi addu'a ya kirayi ubangijin sa fa qala rabbi inna ibni min ahli Allah ga dana Allah yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqu Allah alqawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimina qala ya nuhu sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika wannan bai daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih innahu amalun ghairu salih yake cewa wannan mutumin banza ne Allah yake faɗa yace fala tasalni ma laysa laka bihi ilm karka dinga roƙona akan abin da baka da ilimi ko baka bane inniya izuka anta kuna min aljahili Allah yace ina gargadin ka ina maka kashedi ina maka wazi kul kai yadda ka zaman to daga cikin jahilai qala rabbi inni a'udhu bika an asalaka ma laysa li bihi ilmun annabi yace ubangiji ina neman tsarin ka sa in daina tambayan ka abin da ban da ilimi akai walla tagfirli wa tarhamni akun min alkhasirin Allah baka gafarta min kaji kaina bazan kasance daga cikin asararru ya roki asa dan sa a cikin mutane na garko bai roka ba an ansa annabin Allah ne ballantana Shehu Ibrahim dan ya roka yace akai shi shekara 90 ba kai shi ba kace kuma ko kusa da 90 bai yi ba kazo kuma kace shekara 75 me 75 bai kusa da 90 ba annabi ba masu wallahi bai da lissabi annabi Ibrahim yana cewa da yayi addu'a sai yace da yayi addu'a da sai yace yana roƙon Allah dan sabuwa sai yace qala wa min zurriyati Allah da zuriya na gaba daya Allah sai yace a la ya qala la yanalu ahdiyaz zalim yace wannan alƙawari na ni fa azzalumai ba sa samun wannan an amsa annabi Ibrahim ko ba an samu ba an samu ba to ku bar wannan sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam gaba daya wa alamul shuhudi ne kankat wanda Allah baya kunyata shi ko saltu uta wa shafatu shaffa ba haka bane to sayyiduna rasulullahi a nan duniya ba wai dan bai isa amai ba amma Allah saboda ya zartar da hukunci ya roki abu Allah ya ce kai hakuri ya rasulullahi wannan ba za a samu ba al-imam muslim ya fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'altu rabbi salasan na roki Allah ya min abu guda uku fa'ada ni sintaini wa mana'ani wahida Allah sai ya bani biyu daga cikin abu uku da na roka ya hana ni guda daya sa'altu rabbi Allah yulika ummati bis sana na roki Allah kar ya halakar da al'umata da fari fa'ada ni ha Allah sai ya bani wannan abu wasa'altu Allah yulika ummati bil gharq na roki Allah kar ya halakar da al'umata da nitsewa a cikin ruwa fa'ada ni ya Allah yace na baka wasa'altu Allah ya ja'ala basahum bainahum famana'ani ha na roki Allah kar ya sa fitina a tsakanin al'umata ya suye su suna kashe junan su Allah yace wannan ban baka ba kuma mu zahiri ne yanzu abin da yake faruwa to gashi sayyidina rasulullahi ya roka Allah ya jeno ballanta na shi barai ya roki Allah kai shekara 90 ko shekara 90 din bai kai ba ka dinga abu na hankali ya kamata ko kusa da 90 a yanda yake fada ya kamata ka dinga abu na hankali ka daina yin irin wannan wautan duniya tana jinka tana gane kai wawa ne sai maganan sa wai cewon kudubai ba sa zuwa wajen masu mulki kudubai ba sa zuwa wajen masu mulki in sho Ibrahim kudubi ne mai sa je wajen masu mulki mu kuma ai mun ga kudubi Malam Nasir Kabar har ya muta gidan sarkin Kano yake tafsiri ko ba haka bane kudubi Malam Nasir Kabar har ya muta gidan sarkin Kano yake tafsiri shi me ya kai shi can wannan shine sannan maganar sa ta ce wai sho Ibrahim ya ba wai ubaringin Essa ya ce wai za ta yi hoto ƙarya kake yi Shehu Ibrahim ba Essa ya dauka ya ba ubaringin ba akwai almajirin Shehu Ibrahim mai suna Shihani wanda mutumin Murtaniya ne Essa tana nin Shehu Ibrahim ita ya dauka ya ba ubaringin to ina maganan ka nace sai kai ƙarya kace Shehu Ibrahim ya ba ubaringin Essa wannan ƙarya ne wannan lalle ubaringin bai aure Shehu Ibrahim ba sannan kuma wai Shehu bai rene mu akan hadin kai ba inji sa da muna zuwa gidan malam mai hula muna zuwa muna ziyara amma su basu taba zuwa sun ziyarce mu ba to kafin zuwan Shehu ma ba su ziyartan ku ballantana yanzu ashe ba Shehu Ibrahim bane ya jawo rashin ziyara ballantana kace Shehu Ibrahim to kai da kake cewa a miƙo min nafatun Nasiriya Shehu Ladi ga nafatun Nasiriya da yake cewa wai baban sa ya rene su akan wai su soju na su wai Shehu Ibrahim ne da ya jawo rabuwan kai akwai wanda ya jawo rabuwan kai da ɗan dariƙa an kaga dan Kadiriya kana girmama shi kuna son juna kuna son kaza amma tunda wannan matsiyacin ya wargaje ya dawo wani iri yanzu sai ya zama ana ganin hanjin juna ko Sidi Abdulkadir din aka kira he ka ji wani iri a zuciyanka sai dai ka karbe shi da imani waye jawo wannan shi ya jawo matsiyacin banza shi ya jawo shi yazo ya haddasa gaba a tsakanin mutane to ga abin da babanka yake cewa kana cewa wai babanka shi yazo shi babanka yana ganin girman mutane to ga abin da yake fada akan su shewa tuku su shewa na mota akan sharudan dariƙan tijjaniya sun ce ba a hada dariƙan tijjaniya da wata sannan in zaka karbi dariƙan tijjaniya sai dai ka fita daga cikin dariƙan ka shigo dariƙan tijjaniya Malam Nasiru Kabara a cikin Nafatun Nasiriya shafi na 21 sai yake cewa wal ajabu min ta'ifatin fi biladina hazihi abun mamaki wasu mutane a cikin wannan garuruwan namu nasabu an fusahum li ikhrajin nasi sun sa kansu wajen su dinga fitar da mutane an uhudil awliyai daga cikin wato dariqun waliyai ila uhudihim zuwa dariqan su ma'ana dariqan mu ba dariqan waliyai bane kenan ko wayaz'amu a haddin fadin sa haka yake cewa wayaz'amuna annahum ma zalika fi zamani rasulillah suna rai cewa wai annabi ya musulmani ne akan haka sallallahu alaihi wasallam yace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun yace zuciyarsu ce kawai ta cika da tsatsa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yace ka wannan duk wanda kanna wani irin kalma ce ta fito daga bakin su iya kuluna illa kaziba gaba ɗayan su ƙarya suke yi yana girmama su ne zai kira su makaryata akan dariƙan su kazo kana cewa wai kayan hadin rai ne ka akan hadin kai hadin kan uwar wawa yare ne ka kai shi ma Malam Nasirin haka yake kai dai kawai ana makewa ne a shige don haka yake yanzu nan kuwa insha Allah yanzu ai fifata nazo ta ƙarshe saura kadan ne taƙiƙi sai yana magana yana cewa wai yana yawo kan kare Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tsawon shekara 20 ko ba haka yake cewa ba ina yawo kan kare Shehu Ibrahim tsawon shekara 20 to waye saka kare Shehu Ibrahim din da ka kare shi da ka bar kare shi sai mu bai mu yanzu mun bar dariƙa ne waye saka akwai mutum ɗaya da yazo yace zo ka kare mun Shehu Ibrahim to anan muna da tambaya muna challenging idan yana da cassette na shekara 1 da ya kare Shehu Ibrahim ya kawo mana cassette din mun yafa shekara 19 ya ba mu na shekara 1 da ya kare Shehu Ibrahim kuma in kaga Shehu Ibrahim kaje kai magana kai yabi Shehu Ibrahim wa kai kanka yaba da kai yabi Shehu Ibrahim da kai wanda suka fi ka dubunnan ka sun yabi Shehu Ibrahim ba da wani bukatun ka dan haka bari ku ji abin da yake fada a danna mun dan tamora sabin Shehu Ladi zaka ga dan tamora sabin waye saka kaje kana kwadayi kana binnan kun san me ya jawo yake wannan gaban wallahi tun da ya magana kan Shehu Tijjani ne wai ɗan dariƙa tun da muka daina bashi kuɗi shikenan daga rashin mun daina bashi kuɗi wallahi tallahi shine yake wannan abu kar ku
wata rana ina tafi a mota sai waya ta zo min daga Sheikh Dahir Bauchi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana amin yace to an takalle mu amma wanda suka yi takalla ba su annin yin mu bane sun taba ku ku Kadirawa kuma sun taba mu Mutijana amma a matsayina na babanka a bangaren Kadiriya na ba da sunanka kai in gaya ma kuma a bangaren mu na Tijjaniya na ba da Ahmadu Dala Allah ya ji kansa yace to za mu taba su inda suke ku zo ku zauna da su na buka na buga kafa na yi kalle na jin wallahi wallahi ko an tar a ranar da kai na azar badi ba dan jira nake kawai a ce bismillah in gunji
magana ta kare ko bata kare ba zaka kara zuwa kace yau an kira ka ka kara shi Ibrahim gashi da bakinka kake fada an kira ka ka kara Kadiriyya baka kara Tijjaniya ba Tijjaniya kuma shehi yace ga dana Ahmad yaje ya zauna ashe inda kana kara Tijjaniya sai shehi yace an taba Tijjaniya da Kadiriyya zo ka kare ta ko ba gaskiya ba da bakinka yawa eh wannan an daka hullahu allazi an daka kullu shay'in kenan Allah ne ya matsi bakin sai ya fada sannan ga batun na Bauchi yazo garin nan aka tambaye shi aka ce an ce an dauko kaso jan haya yace a a shekara 20 da ta wuce in Kano ta kama da wuta sho da Usman Bauchi shine faya popaya da yake zuwa yaje tarewa iyayenmu ya kashe wuta to yau duk kaman ce da wannan ka ce wai an zo ana cewa ka kara Tijjaniya yanzu da ka bar kara Tijjaniyan barin yin Tijjaniyan akai ka ma sa kafan yaki da ita amma kaga mun zamo maka karkiya mun sa maka mari ka rasa yanda za ka yi wannan shine magana to mu je maganan gaba sai ya kawo wani baitin Shehu Ibrahim yake cewa Shehu Ibrahim ya ce wai a kad khusani ko kad khasani bil ilmi wat tasrifi in qulta kun yakun in qultu kun yakun bila taswifi cewon Allah ya bani tamkini da tasrifi in nace Allah yayi min kaza zai yi min kaza budan bakin sa sai ya ce me irin wannan da'awan amma a dinga samun irin wannan kusakuran a cikin littafin sa kusakuran larabci kusakuran hadisi kusakuran kaza a ciki to na farko ka gane mu dai a wajen mu mun gaya maka Shehu Ibrahim na farko ba masumi bane mahfuzi ne amma ba masumi ba Allah zai iya kiyaye shi amma kuma zai iya yi ko ba haka bane ba masumi bane amma ku a wajen ku kafin ka je ka dauko wato abin da kake cewa laifukan Shehu Ibrahim ko ka yadda cewon a wajen ku cewon waliyan ku masumi ne dawo mun wannan da littafin dawo mun da nafatin nasiriyan nan dawo mun da ita gashi Malam Nasir Kabare yana cewa Shehu Abdul Qadir Al-Jilani lam yulmin bi zabbin qattu gashi a shafi na 14 bai taba yin laifi ba fa huwa ma'sumun umruhu min danasil ma'siyati wa mafuzun mina an kiyaye shi da Abdul Qadir ma'sumi ne shi daga yin laifi an kiyaye shi har ya kawo baitin wani shiqar al-Barnawi ya kawo shi anan to abinda zai baka mamaki idan mun ce Shehu Ibrahim mu ba ma'sumi bane aka samu kuskure a littafin Shehu Ibrahim wannan abu ne adi ba wani matsala ko ba haka bane amma ga waɗanda suka ce waliyansu ma'asumai ne a kuma samu kuskure a littafin sifatu akwai matsala a littafin wannan waliyin da aka ce ma'asumi ne a samu kuskure akwai matsala dan haka bari mu dora yatsan kakan waɗannan kuskuren bari mu dora yatsan kakan waɗannan kuskuren domin ka tabbatar idan an daga generation kara kashi koyi a bar shi bari mu dora yatsan sakan waɗannan kuskuren domin ya tabbatar ga abinda kusakuran suke cewa yana cewa Sidi Abdul Qadir Jilani yana fada a cikin Fuyuba yana cewa wa alamu nabatal ardi kam huwa nabatun wa alamu ramlal ardi kam huwa ramlati Sidi Abdul Qadir yana cewa wa alamu nabatal ardi na san tsirran da suke kasa kam huwa nabitun tsirrai nawa ne wa alamu ramlal ardi na san adadin yawan yashi da suke kasa kam huwa ramlati adadin yashi nawa ne wa alamu ilman lahi na san ilimin Allah gaba ɗayan sa uhusi hurufahu ina kiyaye na kididdige wannan ilimin Allah wa alamu maujal bari na san yawan kumfan kogi kam huwa maujati kogi kumfan kogi adadin sa nawa ne shi ya Sidi Abdul Qadir ya ce sai ya san dukkan ilimin Allah ya kamata a same shi da kuskure a mazaunin sa na wanda ya san ilimin Allah to bari ku ga abun mamaki tunda Sidi Abdul Qadir ya faɗa haka abun mamaki kuma sai ya zamana an je an samu kuskure a cikin littafin sa dan haka period tafsiri da ka dauko na Shehu Ibrahim musallama abin da ka faɗa kuskure ne musallama wanda fa ƙarya yake yi akwai guraren da zamu cashe shi dan haka nake muku albishir ya yana faɗan sunan wani littafi da zai waiko wai zai lata huluko yana ma bai iya ma faɗan littafin ba yana cewa lata galu to ba lata galu bane lata hulu ne an gane lata hulu ne eh ya daure shi lata hulu an gane to yana faɗa insha Allah wannan da muke yi abubuwa za su fito littafi zai fito amma sai bayan ya sake nashi saboda amma dai na riga na nada abubuwa da yawa akwai littafi mai suna da zamu rubuta mai Anyabul Qaswara fiƙoƙin zaki da shi zamu kama shi insha Allah Anyabul Qaswara sirrad ala zumratil fajira insha Allah wannan littafin yana nan albarka annabi lata gulu tana fitowa Anyabul Qaswara zai kama ta ya hadiye ta da yaddan Allah zaka sha mamaki insha Allah zai a wallahi zai ga buwaya ta fai da Shehu Ibrahim da albarkan annabi zai sha mamaki wallahi saboda fadan baka da gaskiya ka hakura sai mun kai ka kasa cikin yardan Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala to abinda zai baka mamaki dan ka kawo kuskuren shi barai mu zamu iya cewa a kaddaran kuskure ne zamu ce mun karba amma kai malaman ka da aka ce ba sa laifi garin yayi aka samu kuskure a cikin littafin su to amma anan barin mai wani gayauna bazan karanta mai gurin bazan mai guda daya da na yi niyan ga tafsirin Shida Abdul Qadir tafsirul Jailani da littafin babansa tafsirin babansa Ihsanul Mannan fi Ibraz Kabayil Qur'an na so na dauko kusakuran in zo in maki anan in biya mai su to amma sai nayi tunanin wannan ai bincike na ne to amma bari mu hada su fada mu hada da da uba mu hada shehi da malami kuma sai sun hadu sai sun kara shi a gurin sa Abu Dalib dan aljanna ne a gurin Sidi Abdul Qadir da gurin Malam Nasir Kabara Abu Dalib dan wuta ne to garin yaye wannan kuskuren kuwarware shi a tsakanin su in yana son ya tabbatar da haka yaje ya duba tafsirin Sidi Abdul Qadir juz'i na 3 yaje ya duba karkar cikin suratul tauba aya ta 113 yaje kuma ya duba a wato Ihsanul Mannan na Malam Nasir Kabara shi ma ya duba suratul tauba aya ta 113 ya duba suratul qasas aya ta 56 ya ga me Malam Nasir da Sidi Abdul Qadir suka ce akan waɗannan ayoyin idan ya dawo sai ka hade su hadisin da kake cewa na rantse zan baje hadisin nan ba dan da yake tsayar da su Malam Nasir Kabara da Sidi Abdul Qadir sun tsayar baje su in kaisa shikenan magana kawai ya baje su wannan shine magana to abu na kusa da na karshe insha Allah lokacin da wannan mutum ya zo yana yin radio show Ibrahim sai ya ce wai show Ibrahim ya kawo wani hadisi waɗannan hadisan ba su da sanadi a cikin ba su da sanadi show Ibrahim ya kawo hadisan ne ba sanadi sai ya cika baki sai ya ce babu wani da kowaye ko mahalukin waye da ya isa ya kawo hadisi ya ce annabi ya ce ba tare da yayi azuwin hadisin ya kawo isnadin hadisin ba haka yace yace babu wani da kowaye da isa kowaye shi sai ka faɗa hadisi in zaka kawo hadisi sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abun to bari ku ji a danna mana dan tamora 22 sholadi dan tamora 22 za ku ji abun mamaki
sai abun mamaki a bisa ka'idar ijma'i da muka sani sanda aka ce annabi ya ce dole a samu isnadi ba wani malami da aka ba wa dama ko shine wa yace annabi ya ce bai rayu da annabi ba sai ya faɗa aina ya ce ko shine bin mam
kun ji wannan shi ya faɗa da bakin sa to bari ku sha mamaki Sidi Abdul Qadir bari ku ji yanzu me zai ce bazan ma faɗa ba bari ku ji me zai ce dan sholadi dan na mana dan tamora 10 dan na kawai kowa ya ji da bakin sa kun ji hukuncin da yi to nemo mana dan tamora 10
yan aka koma ta wancan janibin mu a gobe kamar Shehu Abdul Qadir ya ce annabi ya ce to magana isnadi dibba ta taso ba kuma da akwai da garjalo wanda suke iya ganin annabi su magana da shi kuma Shehu Abdul Qadir yana ciki
mutane sun kyalkyale da dariya ƙara maimaita mai yaji danna danna safule
dan aka koma ta wancan janibin mu a gobe kamar Shehu Abdul Qadir ya ce annabi ya ce to magana isnadi dibba ta taso ba saboda akwai da garjalo wanda suke iya ganin annabi su magana da shi kuma Shehu Abdul Qadir yana ciki yana ciki
jama'a magana ta kare ko bata kare ba wato saboda ya zo kan Shehu Ibrahim ne kowaye sai ya kawo isnadi Sidi Abdul Qadir kuma shi kan maganar isnadi bata taso ba to ta taso sai an fito da ita sai ya fito da ƙarya yake yi kowaye shi ma sai ya fito da wannan isnadin kuma bari mu dora ma wasu hadisan bari mu sa ma bashin hadisi aljiwunka Sidi Abdul Qadir ne ya kawo ba isnadi tafi ka je duk duniya baka isa ka fito da isnadin wannan hadisin baka fito da shi in ka isa dan iska matsiyaci ya fito da su in ya isa Sidi Abdul Qadir ya kawo cikin littafinsa Sirrul Asrari ga wannan hadisin Sidi Abdul Qadir yake cewa naumul alimi khairun min ibadatil jahili nemo mana wannan hadisin nemo mana isnadin wannan hadisin zuwa ga annabi Sidi Abdul Qadir ne ya kawo ya ƙara kawo hadisi yace al insanu sirri wa ana sirruhu wai annabi yace Allah yace dan adam sirri na ne ni ma sirrin sa ne ka nemo mana wannan isnadin wannan hadisin cikin littattafan hadisai Sidi Abdul Qadir yace ummiya li ajal ummati alladhina fi akhir az-zamani annabi ya ƙara cewa man jaddal wudu'a jaddallahi imanahu ka kawo mana wannan hadisin da irin isnadin sa da lafazin sa Sidi Abdul Qadir ne ya kawo duk maraji'un duniya kaje ka bincika baka isa ka samu ba duk marajin maraju'un duniya ya hutar da kansa ba zai samu ba wallahi wallahi ba zai samu ba duk maraju'un duniya ba zai samu ba sai da Abdulkadir ne ya kawo tafacen ka je ka damke shi kafin ka zo ka dauko period tafsiri kana ma shi barayin rashin kunya ya kawo hadisi nan hadisi kaza babu tafi ka fara damkan ubangidanka tukunna kafin ka zo ka taba shi barayin